أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatun littafi mai albarka shine makama ta badi'u zaman al-hamzani mai rasuwa shekara ta 402 Allah mashi rahama yau shi wannan shine darasi na 19 ne zamu tashi dai makama al-ahwaziyya makama ta garin al-ahwaz al-imam isa ibn hisham yake cewa haddathana isa ibn hisham ya ba mu labari kala yake cewa kuntu bil ahwazi na kasance a garin ahwaz fi rufqatin cikin wasu abukan tahiya abukan bulaguro mata ma taraka al ayni fihim tasahal duk lokacin da al ayni ido taraka ta daga kallo zuwa gare su tasahal sai ya sauka kasa ma'ana wannan abukan tahiya mutane ne masu kyau mutane ne masu ji da kyau duk wanda zai hada ido da su sai dai sadde kanshi laysa fina illa amrada cikin mu babu sai wanda ya kasance al amrad marasa gemu bakar al-amal mai buduruwar guri wanda gurin shi buduruwa ne ɗan matasa ne dukan su gabaki ɗaya kowa da gurin shi matashi au muhtaddun hasanul iqbal ko kuma wanda ya kasance mai farkon gashi farkon hutawar gashin gira gashin saje shi ake cewa al-muhtadd wanda ya dan fara tsarawa ka dan hasanul iqbal mai kyakkyawar fuskanta dukan su dai matasa ne marjul ayyam wal layali abun kaunar kwanakai kuma da dare a gaba ana kyautar tun zai yi abun kirki yace fa afadna fil ishra sai muka kwarara cikin sha'anin mu'amala kaifa nadau qawaidaha yaya zan musa ka'idar mu'amala tsakanin mu wal ukhuwa da yan uwan taka kaifa nu hukumu yaya zan mu kyautata ma'aqiraha maqullatta wasurur da farin ciki fi ayi waqatin nataqada a wani lokaci zan mu rama shi wani lokaci zan mu zo mu dauki lokacin jin dadi lokacin farin ciki musama tahiyata mutsari da bulagura namu lokaci kaza na abinci ne lokaci kaza na barci ne lokaci kaza na muje ayi rawa ne ayi shaye shaye wa shurbu fi ayi waqatin nata'ada kuma shaye shaye a wani lokaci zan mu amshe shi wal unsu kaifa natanahada wal unsu da debe wakewa kaifa natahada kuma yaya zan mi me kake ni ya da shi wannan ya ba wannan yace wa fa'itul hazzi da kuma kubutaccen rabo kaifa na talafahu yaya zan mutar zan mi talakin shi mukimi riskashi yace wa sharabi min ayna nuhasiluhu abun sha ta ina zan mu nemo shi duka mutattamna kan wannan abun wal majlis kaifa nuratibuhu masabki mazauni mutattamna shi ma yaya zan mu jeranta shi fa qala ahaduna sai ɗayan mu yake cewa alayyal baita wan nazul ni na dau nauyin ɗakin zama wan nazul da gara gurin zama a ce gidana haka nan abincin da za a ci na dauka wa qala akhar sai dayan yake cewa alayi sharabu wan naqaruni kuma na dau abun sha da kuma cirata raqumman da za a hau da dabbobin da za a hau in za a yi bulaguro za a tahi wani guri ni na dauka yace walan ma ajma'ana alal sayri yayin da muka hadu muka yi niyya mu duka muka hada akan bulaguro istaqbala na rajulin sai kawo wani wannan duka ya ba mu labarin kasancewar sa matasa ne da wannan gurin su tsara rayuwar su ga yadda za su yi da shaye shaye da rayere yace istaqbalna rajulin sai wani mutum ya fuskanto mu fiɗi maraina a cikin tsahin tuha guda biyu fuyumnahu ukaza a cikin damashi da el sanda wa ala katifaihi jinaza a cikin tahikan shi akwai abun nan na ashika abu ga motan liman ba gawa ba mutunan mataccen ba makara akwai makara abun nan a tahin shi fata dayyarna kawa sai muka yi canhi muka canhu a ran mu cewa muna hama wannan zamu more gashi ya zo mu da wanga kin zaka zai zo ce rasuwa ce akai mu je ai kaza zai bata mu jin dadi yace lamara ainar jinaza yayin da muka ga wannan makara tare da shi wa arana an hasafa hanka muka kauda kanmu akan ta wada waina dunahu kashahan muka nade kudukukin kuibin mu da shi kowa ya bashi baya muka juya mishi zai bata mu jin dadi fasaha bina sai hatan sai yan mana kururuwa da ƙari kadatul adul hatan fadir hasir kasa ta kusa tsagewa wan nujumu tankadir hasida tarmamu suka kusa hadawa sai yadda yin mu mutsawa wa qala sai yake cewa latarunnaha sugar latarunnaha ma'ana shi shine sai hudda wawu nikin sai kun ganta wannan makara wannan sugaran a kaskance wala tarkabunnaha karhan kuma sai kun hau wannan makarar da ƙari wa kasaran da tilas ma lakum tatayyaruna mimma diyatin me yasa kuke canfi gami da taguwar da rakibaha aslafakum magabatan ku sun hauta wa sayar kabuha akhlafakum kuma wanda zasu bayan ku suma sai sun hauta wa tatakazzaruna sariran kuna kyamar gadan da wadahu abaukum uwayenku ma sun haushi wa sayadahu abnaukum kuma diyanku sai sun haushi yace amma wallahi la tuhmilanna yace wallahi sai an hauda ta sai an hauda ku ku ala hazihi al-idan akan wannan itace da kuke gani ila tilkum didan zuwa ga gidan tsutsa zuwa ga tsutsa wala tanqulanna bi hazihi al-jiyar sai an ciratar da ku da wannan raqumman ingarman raqumman nan da kuke sama ila tilkum al-wihad he an kai ku zuwa ga waccan mashin huda wai hakum ta tadayyaruna kai can ku kuna yin canhi kuna canhin cewa na tawon bata muku jin dadi ka annakum mukhayyaruna kamar an ba ku zabi wa tatakarrahuna kuma kuna ki ka annakum munazzahuna kamar ku tsabtatattu ne kun tsabtata game da abin da ake nema muku shi hal tanfa'u hadhihi tiyara shin wannan canfi naku yana anhwani ya fajara ya ku mutanen banza qala isa ibn hisham yace falaqad naqada makunna akarna wannan mutun ya warware abin da muka kulla wa abdala makunna arna ya bata mana abin da muka yi ni famirna ilaihi muka karkata gare shi wa kunna lahu muka ce mishi ma ahawajna ila wa'azika ai muna ya kaunar wa'azinka abin mamaki game da kaunar mu zuwa ga wa'azinka muna buƙatar shi wa ashaquna muna bege ila lafzi ila lafzika ga lafzin maganarka walau shi'ita lazita da kaso da ka ƙara mu wa'azima qala sai yace inna wara'akum mawarid ku sani cewa bayanku akwai wata magangara antum waruduha sai kun gangara mata wa qad sirtum ilaiha 20 hijja kun wuce zuwa gare ta shekara 20 dukkan su matasa ne akan wannan shekarun da ya ambata yake cewa wa inni mar an qad sara 20 hijjatan ila manhalin min wardihi la qaribu manhal yake cewa wa inni mar an idan mutun ya kasance qad sara 20 hijjatan yayi tahiya shekara 20 yace to la qaribu wallahi yana kusa ila manhalin zuwa ga wata mashaya min wardihi gami da magangarar duk shekarun da kai 20 ko sama da haka kasancewa magangarar ka kabarin nan kana kusa da shi yace wa min faqikum man ya'lamu asrarakum kusani sama da ku akwai Allah da ya san sirrinku walau sha alhataka astarakum da ya so da ya tuna muku asiri kun kadai ta nan kuna cewa ku je ku more ku yi shaye-shaye ku yi raye-raye yace yu'amilukum fid dunya bi hilmin yana muku mu'amala a duniyar nan da jimri wa yaqdi alaykum fil akhirati bi ilmin yana yi muku abin nan sakamako a cikin nan yana saka muku anan duniya kuma da ilimi yana muku hukunci da ilimi fal yakunul mautu minkum ala zikrin to mutuwa ta kasance akan tuni tare da ku rika tunata li allah ta atubi nukurin kakku zo ma wani aiki na munkari yace fa innakum idza tash'artumuhu ku idan kuka ji mutuwa a jika kuka yi shu'urin ta lam tajmahu bazaku kin mutu bazaku yi ki ba kika aljamu fini kamar doki ko raqumi wanda alkhairul jamu mai koli mai kiyawa shi irin wannan kiyawa ake nihi ba kiyawa ta abin nan ta magana yace ba za ku yi koli ba ku kiya wa mata zakartumuhu lam tamrahu duk lokacin da kuka tuna mutuwa ba za ku yi tafarin ciki ba na wuce iyaka wa in nasibtumuhu fa huwa zakirukum in kun manta da mutuwa ita tana tuna da ku wa in numtum anhu fa huwa sa'irukum in kun yi barci gami da mutuwa to ita tana niyyar daukan hansa akan ku al-akhdhu bis-sa'r shine daukan hansa wa in karihtumuhu fa huwa za'irukum in kun ki mutuwa ita zata ziyarce ku kunna sai muka ce fa ma hajatuka menene bukatarka qala sai ce atwal min an tuhad bukata ta yi tsawon a kididdige ta mai yawa ce wa aksaru min an tuad ta yi yawan alissafata kunna sai muka ce fasanihi waqat takaice lokaci tunda ka ce da yawa ce ba ka zahumu ba takaice ita kaice talhisin bukatun naka qala sai yace musa raddu fa'itul umr kumaido mun rayuwata da ta wuce kumaida ni yaro kamar ku wa dafu nazilul amr kuma ku tunkude muni lamarin da ya sabko kaina kunna sai muka ce laisa zalika ilaina ban mu da ikon wannan walakin ma shi ita min mata'id dunya wa zukhrafiha amma abinda kake so na kawar duniya da adanta ka fada zan mu baka qala sai yace la hajata li fiha ban ni bukata ga duniyar ku wa inna ma hajati ba'da haza bukata ta bayan wannan an tuhiddu aksara min an tu'u ku yi aiki sama da har da cewa abinda na gaya muku ku yi aiki da shi ba har da cewa kadai ba tuhiddu shine yin aiki al-hudud shine yin rami kenan yana so abinda ya fada su rike su yi aiki da shi ba saurare ya shiga nan ya hutata nan ba wannan abin da yake karantar da mu shine cewa duk lokacin da aka ga matashi yana cikin ayyuka na badala ayi kokarin yi mishi wa'azi da yi mishi nasiha da Allah Allah ya shiryar da shi gani da gasu su sun hada kayan shaye shaye da rayaye da huta daji da kaza za a yi amma yi musu wa'azi yi musu nasiha kuma sun hasa anan nan bai amsa ba nan ta Allah ce musu kawai wa'azin ne sak haka ne kuma usulubin shi wani lokaci a samu an yi abin kirki wanda na banza shi yafi yawa tasha uku je go yawa abinda muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gahara eh akwai wannan da yake mance a cikin darasi in wada akwai tsarin da zan yi na karatun mun ga mun yi karatun 40 hadisi da ijaza da sanadi mun yi wasu littattafai to akwai littattafai kanana ai 40 hadisi da muka zano da zan yi wanda zan mu rika yi to yanzu tsarin da zan yi a bana shine in muka dauki muka duk karshen kowane wata sai mu dauki asabar guda ɗaya mu zauna mu yi littafi ɗaya ko biyu irin wannan na ijaza da sanadin kenan ra asabar banda wannan satin mai zuwa sati mai zuwa insha Allah zan yi daga 11 zuwa ƙarfe 1 zan yi 40 min jawami'il kalim da 40 fi fada'ilil qur'an wanda duk mahar da ci wajibi ne san wannan littafi zai zaburar da kai da sanin hadisi 40 akan faralar karatun qur'ani insha Allah ta'ala sati mai zuwa zan mu abun gakin su Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.